mijin kawai mijin da zai ji tausayi na da zai accepting dina a yadda nake ni kuma zan yi kokarin duk da zan yi da zan tabbatar cewa ba zai regretin accepting dina a yadda nake ba in yi adjusting kuma duk abin da bai yaso saboda yayi accepting dina a inda a yadda nake miji mai tausayi mijin da zai so ne in so shi miji mai adalci mai gaskiya ban ce ba fa ma ban ce ma fa sai ya ki min kishiya ba zai iya yi idan har zai faranta mi shirai amma ba zai canza gaskiyan ba zai daina min adalcin da ya kamata yayi min ba kamar in dai zai mata banda kes da wannan wannan mijin kawai nake bukata
to Allah ya baki
kun bukatu na da nashi da wanda zira'an da zamu haifa nan ga
to alhamdulillah Allah ya baki
amin da
Allah ya tabbatar miki da alheri wane ne mutum daya a Kannywood wanda ba za ki taba mantawa da shi ba
obviously Adam A Zango
Good. Ta. A yanzu. Bari mu je mu da.
Hadiza gaban wannan karin tambayar ta wace.
To.
Na ga ɗan tambaye tambayen ki sun yi yawa ke ma bar a jefa miki. Hadiza gaban. Kina da saurayi?
Ba na saurayi.
Ba kya saurayi? Ba ta so ta gaya muku. I jump in kawai ba ta so ta gaya muku saboda ba wanda zai ga kakkawa kamar Hadiza gaban sannan a ce ba ta da saurayi shikenan to kamar na taba ji Naziru Naziru sarkin waka Naziru sarkin waka I can remember saurayin ki ne long ago kamar da kai maganan aure
a babu maganan aure
ƙarya ne
ba gaskiya
kawai dai soyayya
ba rai bai ba sauyin maganan aure ba
babu yaya soyayya kuka taba yi
akwai wata tambaya
tam No answer is an answer. I can look for some answer. She get a bari yi turare a
kodi. Amma Naziru abokina ne.
Ta, banje yanzu.
Ha, kin san
kina zuwa, ina zuwa Hadiza. Naziru abokinki ne.
Kina ji?
Amsan tambaya ta ba. Okay, to bari in miki wannan tambaya tunda amsan.
A'a, bashi kawai.
Naziru abokinki ne?
A'a, bashi kawai. Bashi kawai. Muje tambaya
ta. Okay, ta. Hadiza gaba, who is your role model?
Amata? Role model?
Ba sai a Kannywood ba.
Okay, role model. Kakata.
Oh, a Kannywood, who is your role model?
A Kannywood, I really don't have any role model. But na san lokacin da nake kallon fina-finan Hausa because
okay who is your best actor wacece bai wacce kike tunanin irin who is the best actor you believe
yes shine nake son ga kin san lokacin da nake tasowa kafin na fara shigowa harkar film ina kallon Safiya Musa
wayo ni ma Safiya Musa was my role model
yes kin san kuma ina son acting din ta and sannan duk kayan da za ta sa a film sai na ji na dinka irin shi na saka So ita kadai na dinga kallo a wannan lokacin a matsayin oh ina son acting din wannan sannan a lokacin ana zuga ni ina karama sai ana cewa ah tana kama da Safiya Musa sai ce oh wow ashe a ba a bayan muke ba